kai gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 zagaye na 16 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta shigo nan doki 1-1 da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a gasar zagaye na 16 na cin kofin zakarun nahiyar Turai kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta samu nasarar jefa kwallo ta tilo ne ta hannu ta kafar dan wasan ta William a cikin minti na 62 da misali daga misali a cikin minti na 75 ana da buda tashi a gasar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta samu nasarar jefa kwallon da ya bata dama aka yi 1-1 a cikin minti na 76 ta kafar dan wasan ta Lionel Messi Bayern Munich ko ta samu nasarar lallasa matakka ne da kwallaye 5 nema Thomas Muller shi ya fara tafi lilon kungiyar kwallon kafa ta Basakta a cikin minti na 43 daga misali ya jefa kwallon sa ta biyu a cikin minti na 66 Kingsley Coman kuwa ya jefa kwallon sa ne a cikin minti na 53 sai Robert Lewandowski ke jefa kwallo ta hudu a cikin minti na 76 da kuma minti na 88 inda ya jefa kwallo na biyar haka dai aka tashi a wasan da dawo ci gaba da wasan a wasan zagaye na biyu ranar Laraba 14 ga watan Maris shekara 2017 da 18 da muke ciki inda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta karbi bakuncin Chelsea sai Basakta na kasar Turkiya da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a yau kuma za a ci gaba da fafatawa a gasar ta cin kofin zakarun nahiyar Turai inda kungiyar kwallon kafa ta Sevilla na kasar Spain za su karbi bakuncin Manchester United na kasar England Shakhtar kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Roma ne za a buga wasan da misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon Nigeria Niger Kamaru da kasar Chad idan muka leka bangaren Spain a bangaren La Liga mako na 19 wasan da ya zama kwantai wanda ba a samu damar buga shi ba saboda wayansu dalilai a yau kungiyar kwallon kafa ta Leganes za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da misalin karfe 7 saura kwata na dare agogon Nigeria idan muka dawo nahiyar Afirka kuwa a tarayyar Afirka a Nigeria za a fafata a wasan gasar cin kofin kalubale ko kuma cin kofin zakarun nahiyar kasashen Afirka wato CAF Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 inda kungiyar kwallon kafa ta Mountain of Fire a Miracle na garin Eko za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Real Bamako na Mali wanda a karawan farko a can Mali kungiyar kwallon kafa ta Mountain of Fire Miracle suka tashi can jaros 1-1 za a buga wasan yau ne da misalin karfe 4 na yammaci a can kasar Kamaru kuwa kungiyar kwallon kafa ta Plateau United ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Eden Sport a wasan su na farko a kungiyar da ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Plateau United a nan jos kungiyar Plateau United ta lalata ba Real Eden Sport da kwallaye 3 da nema a yau din kungiyar kwallon kafa ta Plateau United za su buga wasan da misalin karfe 3:30 na yammaci idan muka leka kasar Gambia kuwa a inda kungiyar kwallon kafa ta Bonjour za su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Akwa United na kasar Nigeria a yau za su fafata wasan ne da misalin karfe 7 na yammaci inda a karawan farko kungiyar kwallon kafa ta Bonjour din ta tattaki zuwa Nigeria inda ta doke kungiyar kwallon kafa ta Akwa United da kwallo 2-1 a yau kungiyar kwallon kafa ta Akwa tana neman nasarar kwallo 2-0 mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho ya ba da tabbacin dan wasan tsakiyar sanan Paul Pogba zai samu damar fafatawa a wasan da za su buga da kungiyar kwallon kafa ta Sevilla na cin kofin zakarun nahiyar Turai zagaye na 16 wanda za a yi a can kasar Spain din sakamakon rashin lafiyar dan wasan ya samu wanda bai samu damar buga wasan da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town ba a gasar cin kofin kalubale na kasar Ingila inda aka doke Huddersfield Town da kwallo 2-0 Antonio Conte ya ce yana da karfin gwiwa cewa ƴan wasansa za su tabbuka abin kirki a wasan da za su yi da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona zagaye na biyu a wasan cin kofin zakarun nahiyar Turai inda ba a manta ba shekara ta 2011 zuwa 2012 a gasar ta cin kofin zakarun nahiyar Turai Chelsea ta yi wa Gerrard kungiyar kwallon kafa ta Barcelona inda ta bi da hannu a kan ta doke ta kwallo ta iska tashi can jarar 2-2 a kazalika kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta biyo Chelsea ta samu nasara inda aka tashi Chelsea tana da kwallo 3 Barcelona tana da 2 a wannan shekara kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta tura tawagar ta zuwa ganin dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich mai suna Ozan na shekara 24 da haifa a wasan da Bayern Munich ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Basakta sai dai dan wasan bai samu damar fafatawa a wasan da kungiyar ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Basakta ta kwallo 5 da nema ba iya abin da ya sawaka kenan daga nan dan dalibiyoyi huta lafiya